kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chukwu ya bayyana rufe ofishin 'yan sandan nan da ke kulawa da zirga-zirgar motoci da ake kira Central Motor Traffic Division ko kuma MTD a takaice. Kwamishinan ya dai bayyana haka ne a wani taron manema labarai da ya kirawa ofishinsa da yammacin jiya sakamakon wata zanga-zanga da 'yan adaidaita sahu ko kuma 'yan keke napep suka gudanar a garin Maiduguri, inda suka rufe dukkanin manyan titunan da ke cikin birnin garin wanda har ya kasara harkokin da ke gudana a cikin garin Maiduguri. Mahaya babiran keke napep din yana zargin jami'an 'yan sanda ne da karɓar na gora hannu ba bisa ka'ida ba a lokacin da suke gudanar da aikinsu, wanda kwamishinan 'yan sanda Mr. Damiel Chukwu ya ce ana gudanar da bincike akan wannan zargi.
We are also
ya ce muna bincikan wannan zargi, kuma da farkon farawa ma na bayyana rushe wannan sashi da ake kira MTD da kuma ke ofishin 'yan sanda da aka fi sani da dandalwe, kuma idan muka samu sakamakon wannan bincike duk wanda muka samu da laifi za mu hukunta shi ko shi wane ne, a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chukwu. Tun aje ne na samu zantawa da wasu masu tukin waɗannan babura wanda suka shaida mun dalilansu na rufe waɗannan hanyoyin kamar haka.
Ma'aikata ne ba sa bari mu muna samun matsuguni yawa, yanzu haka mashinan mu sun kama ya kai 20 sun je sun sa a cikin
a ina ne
a police station dandan sun je sun sa sun rike wai sai mun zo da 1,500 in ba 1,500 kar mu zo.
Kamar kun taɓa yi ma su manyan su kuka?
Mun yi kuka ya fi a yirga.
To akan wani laifin da suke kama baburan naku?
Wai mun zo mun tsaya gurin da ma ba nuna mana no parking ba wanda parking mun soki kawai sai kaga sun yi gudu sun shiga majin sun kama mu ba hakuri, mun ba su hakuri ba za su yarda ba sai sun kai mu ciki sai su je su libe mu.
To mai gida, ni dai abin da zan ce wannan abin da aka yi harga Allah ya yi daidai, saboda mu abin da ma bai shafi mun yi laifi ba ma kawai sai a zo a kama mu a je a kai mu dandal a je a rufe mu, idan mun yi magana a ce mu marasa kunya ne ba zai yi mu magana akan ra'ayin namu ba. In an kama ka in ka ce me yasa aka kama ni, sai su ce ma ba mu sani ba, kai ka raina mu ma mu kake tambaya me kai aka kama kai, sai su je su kulle mu a cikin dandal su kulle mashinan mu. In muka dade mun ki biyan 1,000 muna tunanin ya yawa, sai su ce wai mu je bayan kanta za a tura mu kotu. Haka suke mana.
Tun ajiya ne dai alamuna suka daidaita, kuma al'umman gari suka shiga da gudanar da harkokinsu kamar yadda suke a baya sakamakon kushigowa da aka ce kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno da kwamishinan 'yan sandan jihar sun yi na baiwa waɗannan matasa baki. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.